sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Litinin 7 ga watan Yuni shekarar 2021. Sarfila Hashim Gumel Letar Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya jagoranci wani babban taro don samar da mafita ga lamarin tsaro. Haka kuma za a ji daga bakin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC kan yunkurin da yake wajen daƙile rashawa. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan ra'ayoyin 'yan Najeriya game da yunkurin sake kundin tsarin mulkin ƙasa. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo. Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya yau Litini ya zargi kasar Iran da kas amsa wasu tambayoyi kan gano wasu baraguzan makamashin uranium da aka yi a wasu tasoshin nukiliyar da aka boye a kasar. Rafael Grossi, shugaban hukumar kula da makamashin atom ta kasa da kasa, ya shafi shekaru yana kokarin samun bayanai daga Iran kan wasu baraguzan uranium da aka samu a wasu wurare uku kan yiwuwar suna da alaka da shirin nukiliyar Iran. To amma Grossi ya faɗi a birnin Vienna cewa abinda nazata zai kasance bayani na wannan al'amarin dai kamar yadda aka sani bai wadatar ba. Kotun kolin Amurka ta yanke hukunci da cikakken rinjaye yau Litini cewa mutane 400 da suka shigo Amurka daga kasashe 12 saboda wasu dalilai na jinkai ba su da hurumin zama na dindindin. Mai shari'a Alena Kagan, wacce ta rubuta matsayin kotun, ta ce dokar Amurka kan shigowar baki ta haramta ma waɗanda suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba samun takardun zama na dindindin ko green card ko da yake suna da kariya ta wucin gadi. Wannan kariyar TPS a taƙaice ta waɗanda suka shigo Amurka ne don kauce ma yaƙi ko kuma wata annoba haka a ƙasashen su na asali, tana kare su daga yiwuwar kura kuma suna iya aiki a Amurka. To amma saboda wannan hukunci da kotun kolin ta Amurka ta yanke, ba za su iya neman takardun zama na dindindin ba. Ma'aikatar lafiyar ƙasar India ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a ƙasar 100,636 a yau dinnan Litini, wanda wannan ne adadi mafi ƙanƙanta na sabbin kamuwa da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. Adadin mace-mace kuma 2,427. A can kuma ƙasar Burtaniya, jiya Lahadi, ministan lafiya Matt Hancock ya ce nau'in Delta na cutar ta corona, wanda aka fara gani a India, mai yiwuwa ya fi nau'in Alpha saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100. Cutar corona nau'in Delta ɗin dai ta zo ta fi yawa a Burtaniya, inda ta zarce ta nau'in Alpha, wadda aka fara ganowa a Kent, inji Hancock ga manema labarai. Mai yiwuwa ne cutar nau'in Alpha ta janyo jinkiri ga shirin kawo ƙarshen kulle zuwa ranar 21 ga watan nan na Yuni a cewar sa. Yawan waɗanda suka samu raunuka yau Litini sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar Pakistan ya ƙaru zuwa sama da 100 a cewar Muhammad Usman Abdullah, mataimakin kwamishinan gundumar Watki da ke lardin Sin. Mutane dai aƙalla 38 ne suka mutu a wannan hatsarin. Jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun mazarce 1,000. Masu ayyukan ceto na ta ƙoƙarin zakulo fasinjojin da suka makale cikin tarkacen jiragen, suna masu fargabar yiwuwar adadin mace-macen ya ƙaru a cewar Abdullah ga manema labarai. Ministan yaɗa labaran ƙasar Pakistan Fawad Chowdhury ya faɗi a wata takardar bayani cewa zai yi wuri a ce wani kuskure ne ya sanadin hatsarin ko kuma wata makarƙashiya ce. To amma ana kan duba duk abin da ka yi. Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga 'yan ƙasar Afghanistan waɗanda suka shafe shekaru suna aiki ma sojojin Amurka da na NATO da ke kan janyewa daga ƙasar ta Afghanistan da kar su 'yan Afghanistan ɗin su bar ƙasar su da yaƙi ya ɗaiɗaita saboda tsoron ɗaukar fansa da ƙungiyar ta Taliban ka yi. Wannan tabbaci da Taliban ta bayar yau Litini na zuwa ne a daidai lokacin da dubban ƴan asalin Afghanistan da Amurka da kuma kasashen kawance suka dauka aiki akasari a matsayin tafuntoci a tsawon shekaru kusan 20 da suka yi a kasar ke fargabar fuskantar ramuwar gayya daga ƴan tawayen don haka suke ta harmar neman bizar zuwa Amurka. Masarautar Musulunci ma'ana Taliban ba za ta sa su gaba ba, kira ma take yi cewa su koma rayuwarsu ta asali, kuma idan ma suna da wata kwarewa a kowane irin fanni su shiga taimaka ma kasar su, a cewar Taliban a wata takardar bayani wadda aka tura ma ƴan jarida aka kuma wallafa a shafin yanar gizo na kungiyar a yau dinnan Litini. Takardar ta Taliban ta kara da cewa ba za su shiga wani hadari ba daga bangaren mu. Daga ƙarshe, ƙwararru kan harkokin soja a yammacin duniya na nazari kan koshin wani jirgin sama mara matuki wanda bai ƙarƙashin wata hukuma, wanda wata na'urar da aka ƙirƙira don ta yi tunani da kanta ko artificial intelligence a turanci ke sarrafawa ne ya kashe mutane a ƙasar Libya bara a karan farko ba tare da ma wani ɗan adam ya sarrafa daga nesa ba. Wani rahoto da wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a makon jiya wanda ya nuna cewa wani jirgi mara matuki da aka kera da fasahar zamani aka kuma tura ƙasar Libya a tabakin rahoton ya yi ta kai hare-hare da farmaki daga nesa kan sojojin da ke yaƙi ma Janar Khalifa Haftar, ya haifar da wata zazzafar muhawara tsakanin jami'ai a ɓangaren tsaro na yammacin duniya da kuma sauran ƙwararru. Gwamnatocin ƙasashe a Majalisar Ɗinkin Duniya sun shafi wata da watanni suna muhawara kan koya wa jaba a yi wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa kan ƙa'idar amfani da jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa au ƙarƙashin wata hukuma au akasin haka da kuma irin ƙa'idojin da ya kamata a gindaya musu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Tazi-tazin nan Speto Jiran na 'yan sandan Najeriya ya jagoranci wani taro da baki ɗaya kwamishinonin 'yan sandan ƙasar don tsara sake tunkarar matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta. Daga Abuja, Najeriya, ga rahoton Hassan Mai na kaina.
It presents a unique opportunity for us to review existing and evolving security threats.
Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Usman Alkali Baba, yayin da yake bude wani babban taro kan tsaron ƙasa da ya yi da kwamishinonin 'yan sandan Najeriya a nan Abuja ɗazu da yamma, wanda ya ce zai ba su damar yin bitar barazanar tsaro da ake fuskanta a halin yanzu da ma hasashe akan irin wanda za a iya fuskanta nan gaba, sannan a asasin irin yadda ake tunkarar tsarin tsaron a ga irin nasarori da kalubalen da ake fuskanta.
Assess the progress made in our internal security operations and undertake professional peer review.
Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya, wanda ya yi ƙarin bayani akan irin nasarorin da ya ce sun samu a cikin watanni biyun da suka gabata a faɗin Najeriya baki ɗaya, kama daga kan masu satar mutane da neman kuɗin fansa, 'yan bindiga daɗi da kuma 'yan awaren yankin Biafra. Kazalika ya nemi 'yan sandan da su sake nazarin tsare kansu daga masu kai masu farmaki.
All commissioners of police across the country are to review and strengthen security around all command headquarters.
Ya ce dukkanin kwamishinonin 'yan sanda a faɗin ƙasar baki ɗaya dole ne su sake bita tare da ƙarfafa tsaro a hedikwatoci da kuma sauran ofisoshin 'yan sanda a yankunansu, domin zama cikin shirin ko ta kwana don tunkarar duk wani ƙalubalen tsaro ko kuma masu kai masu farmaki.
Any attempt to attack such facilities.
Daga bisani dai an sallami 'yan jaridu inda Sofeta Janar ɗin ya ci gaba da ganawar sirri da sauran manyan mukarrabansa. To ko wannan taro ka iya haifar da ɗa mai ido? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Bamu da tababar cewar idan har jami'an tsaron Najeriya da gaske suke yi, kuma kalmar nan ta kishi da muke magana za ta dawo a cikin zukatansu, to za a iya samun wani abu wanda yake mai iya yiwuwa. To amma matsalar ba ka yin amfani da mara gaskiya wajen yaƙi da rashin gaskiya. Don haka dole ne idan hukumomi suna son a yi wannan gyaran so suke a yi da gaske, to dole ne su koma cikin abin da ya kamace su domin su kalli abin da gaske kuma su yi abin da gaske. ake to da haka ne za a iya kaiwa gaci. Amma ni ban dauki wannan taro da yayi da kwamishinonin yan sanda na waɗannan jihohi 36 da Abuja a matsayin wani abu mai wani nauyin kirki wajen wato tunkarar wannan matsalar ba, domin su ne dai waɗanda aka dade ana aiki da su kuma marasa gaskiya da yawa a cikin su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Maina Kaina. A cigaba da kawo muku tattaunawa ta musamman da matashi kuma sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Abdulrashid Bawa. Za ku ji matakin da ya ɗauka kan daidaita ma'aikatan bankuna. Ga abokin aikin Haruna Shehu da bakon nasa.
Tun bayan da ka kama aiki, wani abu da wato shi ma ake ta magana akan shi a Najeriya shine yadda cikin ma'aikatan banki da dama ya ɗoro ruwa. Tun bayan da ka bada umarni cewa daga wannan wata na Yuni da ake ciki, dole kowannen su ya cike takardar da take bayyana kadarorin da ya mallaka, da daman su cikin su ya ɗoro ruwa saboda wannan umarni da ka bayar. Zan tambaye ka, ko menene dalilin bada wannan umarni daga bangaren hukumar ka?
To, dan uwa, kamar yadda ka sani, sha'ani na masana'antu da ke hulɗa da harkan kuɗaɗe, duka wa'innan abubuwa ko kai dan 419 ne ko kai dan abin gane kana amfani da su, in kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne kake amfani. So sun san da wa'innan abubuwa da su ne ake kashe mu raba, wa'innan abubuwan suna nan, shine maganan gaskiya. Mun ga wa'innan abubuwan bila adadin tattare da su. To kuma ba wai mun bada umurni ne na cewa wai su je su yi ba, a'a, dokar fa tana nan fa. Ina dan shekara 6 a duniya akai wannan doka.
Ba sabon abu bane.
Dokar nan an yi ta 1986. Abinda kawai nace ɗaya ga watan nan shekaran jiya kenan. Ɗaya ga watan nan zamu tambaya cewa a bamu mu gani. Kuma dokar mu ta bamu right din cewa duk wani abu na ko ina a ko ina idan muna buƙatar information a bamu. So kawai abinda muka ce kenan. Muka bada lokaci, ba mu ce wai tucan bayan baka yi laifi ba ko kaza, a'a, idan wannan ranar ta yi za mu tambaya mu ce a bamu, sai a bamu. Duk wannan cece ku ce a'a, sabon chairman na EFCC bai fahimci doka ba, bai fahimci kaza ba, EFCC ba ta da hurumin ta ce a bata doka, duk mun san da wannan abinda muka ce dai in lokacin nan yayi, daga wannan lokacin ne wannan magana akwai wajen kwana 40 ko 50 in kafin wannan mutum alo, dan lokaci za mu tambaya. Kuma mun tambaya ɗaya ga watan nan tana yi, duk wani banki na Najeriya mun rubuta ma shi shugabannin bankunan da su da directorcin su cewa to Allah su ba mu wannan kambin nan da suka cika, irin wanda suka kai ma hukumar da ya da ke da hurumin ansa su ba mu. Abinda kawai muka ce kenan.
Wato kamar nan gaba za ku sake yin waiwaye ne akan irin waɗannan abubuwa domin ganin ko an samu canji ko bambanci tsakanin lokacin da mutane suka ce ga abin da suke da shi da kuma can gaba zuwa lokacin da ake gani kamar ga abin da suka mallaka.
A to kai kuma abubuwan da muke shiri a kai ne zan zuwa in ga damar duniya yadda ake ciki, kai dai a babu, in aka bamu mu muka sa abin da za mu yi da shi.
Shugaban hukumar EFCC kenan Abdulrashid Bawa tattaunawa wasu da abokin aikin Haruna Shehu. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Shehu yar jau literature is low but okay da sako ga al'ummar Najeriya.
Nigeria, Nigeria, Nigeria. Bobbar kasa ku zo ni kishin kasar mu Nigeria.
Salam salam sallama nake gare ku al'umar kasa ta Nigeria. Musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya. Mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu cigaban kasar mu ai Nigeria. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya. Shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Nigeria. Tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Nigeria. Dan haka sai mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya. Gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Nigeria. Babu babu kai wallahi mu da Nigeria muke ta yi.
To yanzu kuma lokaci ne da sanin shi ai ballin fashi zai shigo da rahoto na musamman.
A dangane da tsaka mai wayan da Najeriya ta shiga sabili da tabarbarewar tsaro da rashin bin doka da oda, zan ya shugaban kasar Muhammadu Buhari a karan farko ya yi bayani wa al'ummar kasar cewa duk wasu gutsuri-tsoma da cece-kuce tare da hayagagan da ake ta yi aiki ne na masu san ganin gazawar wato gwamnatin tarayya.
I'm getting good intelligence report on daily basis. The question of insecurity in the country is being mentioned all over the world, not only here in Nigeria. Am I not leading the country according to the constitution? So whoever wanted diversion or destruction of the system at this point, I think will soon have their shock of their life. And we are concentrating on infrastructure because no country or institution can be developed without infrastructure.
Yace ina samun sahihan bayanai na sirri da kuma yadda ake ta yaya ta tabarbarewar rashin tsaro a Najeriya idanun kasashen duniya. Na kuma yi imani cewa akwai 'yan Najeriya na kwarai waɗanda suka amince cewa ina gudanar da ayyuka na bisa tanadin tsarin mulki. A nan ne ma ya yi tambaya cewa shin ko meye masu hankorin neman shugabanci za su kawo wata hujja ko kwara da zai nuna cewa ba na bin tsarin mulki, shin me suke nema? Tabbas ne kan na yi amanna cewa ina gudanar da ayyuka na kamar yadda ya kamata. A saboda haka duk masu son ganin gazawa ta ko kuma ɗauke mana hankali daga abin da kasar nan ta sanya gaba za su sha mamaki kwanan nan. Ya ce mun maida hankali ne ga samar da ginshiƙan da za su tabbatar da ci gaban ƙasa. Da kuma ya juya game da batun hukumar zaɓe. Shugaba Buhari ya ce za mu samar da duk abubuwan da hukumar take bukata don gudanar da ayyukanta a lokacin zaɓe ba tare da wani cikas ba. Da kuma ya juya ga al'amuran da ke faruwa a kudancin ƙasar nan, irin hare-haren da ake kaiwa ofisoshin 'yan sanda da sace masu bindigogi da alburusai, cewa waɗannan aiki ne na yaran da ba su san abin da ya faru ba a lokacin da aka yi yakin basasar ƙasar nan na watanni 30 wanda ya laƙume rayukan mutane miliyan guda su ne ke ta wannan tabargaza. To amma ya ce za su gane kuransu nan ba da jimawa ba. A game da batun tsaro, Shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ta canza manyan hafsoshin rundunonin tsaro da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya don a ƙara inganta harkokin tsaro, amma an ba su lokacin da za su kewaye sassan ƙasan don gano yadda za a murƙushe ayyukan ta'addan da kuma aikin 'yan ba na iya don tabbatar da tsaron lafiya da kuma dukiyar al'umma. To yanzu dai babban abin da ya fita da hankali shine batun yunkurin ɓallewa da wasu sassa ke neman yi daga Najeriya. Hakan ya sanya na shiga rumbun tarihi, abin da aka ce kunne ya girma kaka. Shin waɗannan irin kalamai ne suka fito daga bakin shugaban mulkin soja General Yakubu Gawan jim kaɗan da aka kammala yakin basasa?
Greatest joy and happiness that the suffering of the innocent people, especially within the secessionist enclave. The other feeling I have is that we've got a very big and gigantic task before us.
A gaskiya ina matukar farin cikin ganin an kawo ƙarshen wahalar da aka jefa al'ummar ƙasa ta, musamman ma na yankin Biafra waɗanda suka nemi ɓallewa. Wato na biyu shine gagarumin aikin da ke gabanmu na sake haɗa kan al'ummar ƙasa.
Well, as far as I'm concerned, right from the beginning of these operations, we've never taken the Igbos as enemies, as Ojukwu has made them to believe and has made the world to believe. As far as I'm concerned, the Igbos will be treated as an equal citizen in this country. There will be no second-rate citizens in Nigeria unless by their own behavior and performance. And this applies to any Nigerian whatsoever.
Magana ta gaskiya tunda aka yi wannan yaki a gama da ɗaya rana ban taɓa ɗaukan masu neman Biafra matsayin abokanan gaba ba kamar yadda shi Ojukwu ya nuna musu kuma yake nuna wa duniya. Kuma gwamnati na za ta ci gaba da ɗaukar ƙabilar Igbo a matsayin 'yan ƙasa masu cikakken iko da 'yanci kamar kowa ba tare da nuna wani bambanci ba, sai dai idan su ne da kansu suka nuna halayen da suka bambanta su da sauran dangi 'yan ƙasa. Kuma wannan matsayi da muka ɗauka ya shafi kowa. Shi ma Madigun 'yan tawaye Chief Odumegwu Ojukwu a wata hirar da aka yi da shi jim kaɗan da kammala yakin basasan Najeriya, cewa ya yi abin da ya faru ya wuce kuma zai zamo babban kuskure ga duk wanda zai sake takalo yin yaƙi da gwamnati.
A lot of people will say, but you were leading the first one. Yes, I led the first one. And I will say to everyone, I led proudly the first one. I don't think a second one is necessary. We should have learned from that first one.
Chifo Juku ya che, nasa muta ne dewa. Zasa che, ay nini na jagoranchi ya kemparku. Tabas, chikin alfahari. Zan che mas lalle nini na jagoranchi ya kemparku. To amma, bana jin che wada kwe bukata saki ya kembasa sa. Da wanda ya gabata, ya zama dela sigaremu. Wana amsa, da maligayi Ojuku ya bada. Da kuma bayanin da General Yakubu Gawan yayi sun zo daidai da bayanan da babban limamin Kirista kuma dan kabilar Ibo Cardinal Arinze yayi wa wasu matasan da suka tunkare shi da batun ya taimaka wajen ƙara daukaka batun neman kafuwar ƙasar Biafra ga manyan shugabanni na duniya. Sai ya ce musu babban abin da ya kamata a yi yanzu shine a yi gyara a harkokin Najeriya. A zauna lafiya. Hakan kuma ba zai samu ba sai kun shiga cikin harkokin siyasa a dama tare da ku.
Remember that you were very young in 1960s. That is why you are talking like this. I was made archbishop 2 days before that war began. On the chap where I was archbishop is the city most destroyed. So I know what I am saying. Now, it is those who did not see the Nigeria Biafra war who are talking about the black Biafra. They have no idea. They are poets.
Yace kada ku manta shekara 1967 kana yaro karami a lokacin da aka yi yakin basasar kasar nan. Ni saura kwana biyu a fara wannan yaki aka nada ne aka bishop na garin Onitsha. Yace garin Onitsha shine aka fi dagargazawa fiye da sauran yankuna na kudu maso gabashin Najeriya. Na san abin da ido na ya gani da kuma abin da ya faru saboda haka nake ba ku wannan shawara.
They do not know the political difficulties. Ojukwu was very intelligent and brilliant. Ojukwu was very capable. And that time, he had the whole Eastern Nigeria. He was the head of it. He did his best. Unfortunately, Nigeria federal government had supported the big powers. They had arms. So the Biafra said, we are being persecuted. You join the political party and you speak about it. And you will win in the parliament in Abuja. You possibly because...
Yace ba ku san siyasar da ke tattare da ballewar wani sashe daga cikin wata ƙasa ba. Arinze ya kuma ba su tarihin ƙwarewa da kuma ƙoƙarin da Ojukwu ya yi a lokacin da yake shugabantar sojojin lardin gabas. Ya yi bakin iya ƙoƙarin shi dangane an samu Biafra amma burinsa bai cika ba. Domin manyan ƙasashe ƙawayen Najeriya sun agaza mata da ƙarfin soji. A saboda haka Cardinal Arinze ya ce mafi a'ala ga kowane sashe a yi gyara a harkokin tsaron Najeriya a inganta rayuwar al'ummar ƙasa shine abin da ake bukata yanzu. Shin ko yaya masu rajin kare haƙƙin ɗan adam irin su Mastura ke auna jawabin na shugaba Buhari?
Shi wannan maganganu da Buhari ya yi na cewar za su yi kaza ya faɗi wannan maganganu irin su makamanta wannan ya fi so shurin mashaki. Babu wata natija ta kirkira ta daga cikin wayannan kuraren. Kuma a halin da ƙasar take a yanzu maganar ikirari ko kurari ko barazana ba shi ake bukata ba. Hukunci ake bukata. Gwamnati ta fito ta nuna cewar gwamnati ce ita tana da jajircewa da za ta iya dealin da duk wanda yake haddasa wannan al'amura.
Da ya yi kallo ya koma sama domin an kammala sauraron ra'ayoyin jama'a game da gyaran da ake son yi wa tsarin mulkin Najeriya. Abin da ya rage yanzu shine majalisar ƙasa ta sake yin nazari cikin tsanaki ta kuma tsaye da shawarar da za ta gabatarwa da shugaban ƙasa don ya zama doka. Sani Shaibu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Amurka ta lashe gasar kwallon kafar League ta kasashen nahiyar arewacin Amurka da yankin Pacific bayan da ta yi nasarar doke Mexico da ci 3-2 a wasan karshe ta gasar. Dan wasan Chelsea ta Ingila Christian Pulisic shine ya zura kwallon da ta baiwa Amurkar nasara ta hanyar penalty a cikin ƙarin lokacin wasan bayan tashi a kunnen doki da ci 2-2 bayan ƙarewar wa'adin wasan na al'ada. Amurka ta sami bugun penalty ne bayan da aka kayar da shi Pulisic din a cikin akwatin golar Mexico. To amma fa sai da aka dauki tsawon lokaci ana nazarin mataimakin alkalin wasa mai kula da video kafin a tabbatar da bugun penalty. Don kafin lokacin kuma sau biyu Mexico na shiga gaba a wasan. To amma Amurka na ramawa lamarin da ya sa wasan ya kai karin lokaci. To sai dai Mexico din ma ta sami bugun penalty a mintunan karshe na wasan da zai bata damar farkewa. To amma hakan bai samu ba domin kuwa mai tsaron gida na Amurka ya tare penalty. Wannan ne dai karo na farko da aka fafata wasan karshe ta gasar league din ta CONCACAF wadda aka kirkiro ga kasashen Amurka ta Arewa da tsakiya da kuma yankin Caribbean. A wani labarin kuma dan wasan kungiyar Chelsea Callum Hudson-Odoi na shirin sauya kasar buga wasa daga Ingila zuwa kasar iyayensa ta haihuwa wato Ghana. Hudson-Odoi haifaffen kasar Ingila ya buga wa kasar ta Ingila wasa a matakin matasa yan kasa da shekaru 23 tare da fatan samun shiga babbar kungiyar kasar. To amma kuma kocin kasar Gareth Southgate bai zabe shi a cikin yan wasan kasar ba. Da alama kuma yan wasan Ingila din Jadon Sancho dake taka leda a kungiyar Borussia Dortmund na daga cikin yan wasan da aka zaba a yan wasan na Ingila da kuma ake hasashen cewa sun tare yiwuwar daukar Hudson-Odoi. Yanzu haka kuma dan wasan mai shekaru 20 da haihuwa yana a kasar Ghana, kasar iyayensa ta asali, inda ya je hutu jin kadan bayan da kungiyar sa ta Chelsea ta lashe kofin zakarun Turai ta bana. Masoya kungiyar ta Chelsea a Ghana sun shirya masa wata katafariyar walimar karramawa akan nasarar da suka samu ta lashe gasar ta zakarun Turai. An cire shugaban hukumar kullon kafar Brazil Rogério Caboclo daga mukaminsa bisa zarge-zargen ayyukan cin zarafin mata. Da farko dai kwamitin da'a na hukumar ya dakatar da Caboclo ne na tsawon kwanaki 30 bayan da wata ma'aikaciyar hukumar ta zarge shi da kokarin cin zarafi da neman lalata da ita. To sai dai Caboclo ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa. Annada Antonio Carlos a matsayin mukaddashin shugaban hukumar bisa tanadin kundin tsarin mulkin hukumar da ya ce mataimakin shugaban kungiyar mafi dadewa ne zai maye gurbin shugaba. Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da ya rage kwanaki kalilan kasar ta Brazil ta karbi bakuncin gasar Copa America ta bana. An zabi kasar domin karbar bakuncin gasar ne a makare bayan da aka soke gudanar da ita a kasashen Colombia da Argentina da aka tsara tun farko. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Gaida na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
Shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya yau Litini ya zargi kasar Iran da kas amsa wasu tambayoyi kan gano wasu baraguzan makamashin uranium da aka yi a wasu tasoshin nukiliyar da aka boye a kasar. Rafael Grossi, shugaban hukumar kula da makamashin atom ta kasa da kasa, ya shafi shekaru yana kokarin samun bayanai daga Iran kan wasu baraguzan uranium da aka samu a wasu wurare uku kan yiwuwar suna da alaka da shirin nukiliyar Iran. Kotun Olin Amurka ta yanke hukunci da cikakken rinjaye yau Litini cewa mutane 400 da suka shigo Amurka daga kasashe 12 saboda wasu dalilai na jinkai ba su da hurumin zama na dindindin. Mai shari'a Alena Kegan, wacce ta rubuta matsayin kotun, ta ce dokar Amurka kan shigowar baki ta haramta ma waɗanda suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba samun takardun zama na dindindin ko green card ko da yake suna da kariya ta wucin gadi. Wannan kariyar TPS a taƙaice ta waɗanda suka shigo Amurka ne don kauce ma yaƙi ko kuma wata annoba haka a ƙasashensu na asali. Ma'aikatar lafiyar ƙasar India ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a ƙasar 100,636 a yau ɗinnan Litini, wanda wannan ne adadi mafi ƙanƙanta na sabbin kamuwa da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. Adadin mace-mace kuma 2,427. A can kuma kasar Burtaniya jiya Lahadi ministan lafiya Matt Hancock ya ce nau'in Delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a India mai yiwuwa ya fi nau'in Alpha saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100.
Masu sauraro baki dai abin da ya saboka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin.
yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.